الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله تشيك بارك راتونا تصريفي أولا للتافي من البركة نا متن البناء والأساس متن البناء والأساس shafi na 8 in ba manta ba muna nan cikin bayani game da na ahwal na ziyada da kalma take samu da kuma yadda za a auna ta bayan an mata wannan kare to zamu tashi fal fi'lu a wa qad tahsulu ko wa qad tahsulu fil kalimati ziyada tani hakika ana iya samun ziyada guda biyu a kalima wato ziyada guda biyu kullu minhuma mukhtalifa kuma kowace ziyada ta saba ma eight wato ba iri daya bane anil ukhra daga dayan fa nazidu kila ziyada tani to amma auni za mu ƙara dukkanin waɗannan ƙare-ƙaren guda biyu fil mizani amma auni ina misali kal fi'li kama fi'lin i'shaw shabal makanu bagire yayi itace da yawa in wuri itace suka yi masa yawa to akan ce i'shaw shaba to fi'lin i'shaw shaba fal hamzatu hamzatul wasli ta farko za'ida ce wal waw wawun da take tsakanin shinin guda biyu fihi a ciki to za'ida ta ne da hamza din da su duka ziyada ne ma tad'ifi shini tare da kuma maimaita shinin zaka ga shinin guda biyu ne to wannan sune ƙare-ƙaren da kalmar ta samu idan hasala fihi ziyada tani kenan wannan fi'ili ya samu ziyada guda biyu al'ula ziyadan farko ziyadatu harfin ƙara harafi laysa min aslil kalima wanda baya cikin asalin kalima shine hamzatul wasli hamzatul wasli laysa min aslil kalima ko wa laysa bi takrari harfin asliyin kuma ba wai harafin asali ne an ka maimaita ba a wani harafi ne sabo aka dauko aka kara to wannan abin da ya shafi hamzatul wasli harafin farko wasaniya ziyada ta biyu takraru ainul kalima an maimaita ainul kalima ita ce shinu za ka ga guda biyu ne a fi'ilin i'shaw shaba allati hiya shinu wadda ita ce shinu li'anna al-fi'la saboda wannan fi'ili asluhu asalinsa ashiba sulasi kenan ko ainun shinun ba'un shine asalin fi'ilin to shine ya koma i'shaw shaba amma asalinsa ashibal makanu ko ashibal makanu bagire yayi itatuwa da yawa shine ya ashabu akan ce ya ashabu wasu miya an ji wata luga aidan kuma min babi ashuba ala wazni fa'ula an ji ashiba an ji kuma ashuba to fa ma za na fa'alu to yanzu wannan ƙarin da kalmar ta samu ya zamu yi fi mithli hadhihi alhala akan wannan hali allati hasala fiha ziyadatani waɗanda suka samu wannan ƙari guda biyu da aka yi bayani al-ijabatu amsa naqumu zamu tsayu bi tanzili ziyadataini musaukat da wannan ƙarin guda biyu fil mizani a ma'auni fa naqulu sai mu ce i'shaw shaba ala wazni if aw ala if sai mu ƙara hamza if aw sai mu ƙara wawun sannan mu saki maimaita ainun kuma tunda asluhu fa'ala kaga ba tare da hamza ba ba tare da wawun ba ba tare da ainun ba an gane yawwa ba tare da ainun ta biyu ba eh ta farko ita ce asali yawwa to kaga ishaushaba if aw ala kaga kenan harufan da aka kara in ka duba cikin ishaushaba zaka gansu eh akwai hamzatul wasl a farko ga tanan mun ganta ai ko sannan akwai wawun ita ma ga tanan sannan akwai ainul kalima da aka maimaita shinun to ga ainul kalima din nan kamil lam to idan zidinal hamzata mun ƙara hamza wal wawa da wawun wa kararnal aina sai muka maimaita ainul kalima to in ka samu kalima da irin wannan siga hanyoyin da zaka bi ke tauna ta kamar yadda ya baka misali al halatur rabi'a hali na hudu idza hasala hazfun to nan ba ziyada aka samu ba shafi wani harafi na asali ya faru da kalima eh aw qalbun ko kuma an juyar da harafi ga harafin asali aka cire shi sai aka kawo wani wanda ba shi bai zauna madadin sa ana kiran sa qalbi fil mawzuni ga kalmar da za a auna to hasala hazfun to wannan shafe wanda ya samu a kalima to a ma'auni ma zai samu na ba tare an gane tunda awo zaka yi ko ba haka ba to yadda kalima take haka zaka auna ta kamar yadda in ta samu ziyara zaka kara to haka kuma in ta samu ragi kuma zaka ragi haka zaka ragi to shine a kalbin ko kuma kalbi fil mizani ga ma'auni fa misalul hazfi to ga misalin shafi harafi na asali kalimatu qadin kalima qadi asluha qadi bil ya'i a ƙarshe to a farkon kuma ba ya'un aka ce qadin ala wazni fa'ilin to shi qadi wazanin sa shine fa'ilin an gane ko saboda fa'un fa'ul kalima ce ay qafun fa'ul kalima ce wannan alif za'ida ce dadun ita ce ainul kalima ya'un ita ce lamul kalima to amma wani kawai sai ka ce mi fa'ilin sai ka ƙara wannan alif da yake na ƙari huzifatil ya'u to sai aka shafe wannan ya'un ta lamul kalima allati hiya lamul kalima min al-mawzuni daga kalmar da aka auna ita ce qadin fa hazafnaha sai muka shafe ta min al-mizani daga ma'auni fatakunu ala wazni fa'in qadin can ba an ce lamul kalima aka shafe ba to amma wani ma sai ka shafe ta qadin sai ka ce waznuhu fa'in daka ce fa'ili tunda can ba lamun din to nan don me da za ka kawo ta eh to kaga an shafe kuma a ma'auni ma an shafe wa misluhu yana daga cikin irin inda aka shafe harafi kamar lafazin qul dama mun fada cewa kalima dole ne mafi karanci ta dauki harafi uku in haka ga kagganta da sabanin haka kasa ga haka to akwai harafin da aka shafe to qul akwai abin da aka shafe ba haka asalin sa yake ba asluhu qul qul eh shine asali an gane to in taqasa kinani an samu hado sukunin guda biyu shine sukunu ainil kalima wawun kenan ko da kuma sukunu lamil kalima wanda sukuni ne na li'irabi tunda umunni ne ba haka ba qul eh fi'lu amrin kaga mabniyun ala sukun to an samu hado sukunin guda biyu wanda in haka ya faru kuma laraba ba za su bar kalma a haka ba
a ce ga harufa wuri daya kowannan su saki ne to ba za su kyale su a haka ba shi yasa ba za ka ga kalmar qul sai dai qul to fa hazafnal awwala minhumma sai muka shafe sakini na farko shine mi wawun wa huwa ainul kalima shine ainul kalima fa asbaha qul daga qul sai ya koma mi
qul
eh
na
to ya an ce maka kawo wazanin qul sai ka ce ful ful eh tunda qul kaga an samu mi fa'ul kalima da lamul kalima an rasa ainul kalima to amma auni ma dole a rasa ainul kalima din kenan fa'un zaka ambata sai mi sai lamu sai ka ce ful ba wata wahala ko akwai wahala wannan ai kowa zai gane sai ka shafe shi ga ma'auni wa mithluhu to wannan alayin fi'ili zai baka la misali alayin suna wa mithluhu ismun ya daga cikin misalin salafazin ismun asluhu simun eh shine asali simun a wurin malaman basara cewa alismu min as-sumuwi as-sumuwi shine ar-rif'atu daukaka to daga ita daukaka din sai aka narko ismun suna saboda mi kowane abin mai suna to yana daukaka ne da sunan sa ko ba haka ba to kagan yanzu misali sunan ka wani wancan shi ma irin wannan sunan garai wancan shi ma irin wannan sunan garai sai aka samu sarki shi ma yana da wannan sunan to ana fadan na sarkin ku duk kun yi mi amma ba dan wannan daukaka ba duka sunayen me to shi yasa aka narko lafazin ismu daga sumu as-sumu shine ar-rifatu daukaka wannan indal kufiyina kenan indal basriyina suke da wannan da akwai sabani akwai ra'ayin kufa zai ishara zuwa gare shi to shine yace alama zahabil basriyina bisa mazhaban malaman basara to huzifat minhu al-waw kaga kenan in asalin ismun daga simu ne kenan an shafe mi
waw
waw a karshe ko da aka shafe ta sai aka dauko hamzatu waslin sai aka ce ismun sai aka yi naqalu aka yi naqalin yawa sukuni aka dauki sukunin mimun aka dawo da shi ga sinin ko ba haka ba tunda can sinin sake naci sim wun wasu kuma suka ce a da aka shafe wawun din to sai aka dauko harkar wawun din sai aka dora ma mimun waccan wawun da aka shafe sim wun kaga tana da mi wasali ita wawun to sai aka dauko wasalin sai aka dora ma mimun an gane kaga ya koma mi a simun yawa to sai aka dauko sukunin mimun sai aka dora wa sinun sai koma mi bai haduwa to sai aka aro hamzatul wasli sai koma mi
ismun
wannan shine wannan shine ba wata wahala ko huzifat minhu alwaw allati hiya lamul kalima wa dakhalat alayhi hamzatul wasli fayakunu ismun ala wazni if in an shafi bi lamun an shafi lamun tunda asali kaga a samu lamun ko sai a ce if il aka yi kamata ko ba haka ba to amma sai an ka shafe lamun din sai koma if in
yawwa to wannan shine shine ma'aunin ismun if'un ismun to wa indal kufiyina su kuma agun malaman kufa sun ce ba haka bane eh sai suka yi nakadi ga shi wannan karatun da aka yi eh dan wannan karatun albasariyun ne makarantan basara makarantar imam al-fanni na nahawu kenan da tasrifi asibawai sibawai to su kuma malaman kufa an gane makarantar al-imam al-kisa'i kenan an gane shi kufiyun ne ai eh shi wancan na qira'a an gane wa indal kufiyina ismun ala wazni
i'lin
i'lin suka ce shi ne ma'aunin sa to sai aka neme su bayani suka ce li annahu mushtaqqun shi ismun an narko shi ne min alwasmi wa hiya alalama alwasmu alalama su sun ce an dauko ismun ne daga alwasm suka ce saboda kullu musamma duk wani abu da aka kira shi da wani suna to sunan shi ne alamar sa da za a mi gane shi da shi ko ba haka ba kaga sunan can sai amfani da daukaka wannan kuma suka yi mi
alama
suka yi amfani da alama to kenan asalin ismun daga wasmun ne to me aka shafe kenan fa'ul kalima tawawun was mun ko to da aka shafe ta be kalma batami to dole sai mun aro mi saboda wala yumkinu alibtida bi sakinin baiwa a fara magana da sakini to sai mu koma layin aro sai mu aro hamzatul wasl sai mu kwabe wawun sai mu ce bi ismun to wanda indal kufiyi nake kenan haka kaga ma'aunin sa zai zama bi i'lin kaga an shafe fa'ul tunda asluhu if'il amma sai aka shafe wawun din ai ita ce fa'ul can asalin kalma wawun ce to shine karatun da suka yi wadakhalat allati hiya shine yace huzifatul wawu allati hiya fa'ul kalima wadakhalat alayha hamzatul wasli sai aka shigar da hamzatu wasli to sai a kwana nan da a haddace sai a haddace shi wajibi ne a haddace shi sai ya zama cikin kwakwalwarka duk yadda aka ce duk sanda aka tambaye ka meye wazanin ismun to kana iya mi kana iya bayani sai ka ce yawwa ga na kufi yuna ga na mi yawwa kuma sai ka kawo dalili wannan shine karatu in ka faɗi abu ka kawo hujja yanzu ba an gaya mana hujjan kowanne ba to shine ilimi ba duk bayanin da ya rasa wannan ba karatu ba ne ana bata ma lokaci ne ka tai zuwa makaranta ka nemi malami karatu da dalili shine karatu kaza ya faru saboda kaza asalin kaza kaza komai a maida maka shi a dauko maka tushen abu ga halin da yake fil asli yanzu da ya samu kansa ga yanayin sa bayan ya ce maka meye ma'auni ismin ka ce kaza ba sai ka faɗi ma'auni kai shi duk wannan bayanan sai ka yi su da ra'ayoyin sannan ka ce jaraba sannan ka ce jaraba amma in ka ce ɗaya ko dai full ko kuma ilin to baka ce jaraba ba sai ka faɗi bayani ya an ka ya zama full ko ilin sai ka faɗa da dalili kaza da kaza da kaza da kaza da sauransu to shi tasrifi aka yake tafiya da ɗalibi komai yana kawo maka shi daga mi daga tushe ko yawwa shi yasa aka ce shi sirrin ilimi yake gaya maka sirrin ilimi. To amma dai kamar yadda Ibnul Ambari da littafin Al-Insaf fi masailil likhtilaf littafin rubuta dan dai ya tattara sabanin malaman nahwu tsakanin makarantar Basara wadda al-Imam Sibawi yake jagoranta da kuma makarantar Kufa wadda al-Imam Al-Kisa'i yake jagoranta mas'alolin da suka samu sabani irin kamar irin wannan to su yake kawowa yana bayani kuma sai ya tarjihi mujalladai guda biyu ne manya haka littafin yana da kima to a ciki yarin jayar da ra'ayin farko sune na al-basriyuna ya ce ra'ayin su yafi karfi cewa al-ismu mushtaqqun min as-sumuwi min as-sumuwi la min al-wasmi an gane yawa an darko shi ne daga daukaka ba daga alama ba to yayi wannan tarjihi rahimahullah ku nemi littafin kasuwa daga kaza da sauransu duk ya tattauna daga nasiya ko min al-unsi da sauransu duk ya tattauna irin wayannan mas'aloli yawa da kuma sabanin su kan fi'lu amrin hal huwa mabniyun aw huwa abunnan marfu'un ay abunnan mu'rabun fi'lu amrin shin mabni ne ko ko shi ma mu'rabi ne ya an ce mu'rabi sai zamo kenan ba mabni bane akwai wannan sabani tsakanin malaman Basara da malaman Kufa su al-basriyuna suna ganin al-fi'lu al-amri mabniyun an gane su kuma malaman Kufa suna ganin cewa a fi'lu amrin majzumun kaga kenan mu'rabi ne su sun sashi layin mu'rabat to shi ma ya tattauna ita wannan mas'ala din shi ma dai ya rajjaha ra'ayin farko kwarai da gaske yawa to shi siyasa Ibnu Ajrum aga shi sai ya karkata akan ra'ayin malaman Kufa din sai ce wal amru majzumun abadan to amma nan kuskure ne rahimahullah Ibnu Ajrum cewa sa abadan ma akwai abin dubawa yawa a ce ko yaushe ai akwai ahwal ma hatta a wurin Kufa din da fi'lu amrin kuma zai zo mabni to wannan daga dama cikin shurahu sun masa naqadi irin su tun malaman zamanin su irin su al-makudi yayi sharhi akan ita al-ajrumiyya din kusan shi kaman dan sa'an Ibnu Ajrum ne san kaman lokaci din suka yi zamani to shi ma yayi masa martadi kai ita wannan magana din irin su Khalid al-Azhari rahimahullah Allah ya ba mu ilimi mai amfani al-insafu fi masailil likhtilafi bainal basriyina wal kufiyina lil imam ibn al-ambari rahimahullah ana da kyau kuna sayar littattafai ko saboda Sheikh Abdullah yana cewa wa inna zal ilma bil istiqra'i wa naqalihi min kutubil ulama'i ana naqaltu ilimi ne daga littattafai an gane kana son ka wasa abincike kana da alatu wannan yana ba ana magana ga dalibi ba shi dalibi sai dai a yi masa talqini a koya mai a gyara masa halshensa da kwakwalwarsa yadda ake fahimta na kasa wani bai ma iya fahimtar karatu ba mai littafi zai yi bayani ya yi gabas shi kuma sai ya akwai masu yi rawan da kwakwalwa za su karatu abu a littafi amma su ne maka bayani sai kaga ashe sun sake layi sai to ai ba haka mai littafi yake magana ba ka samu wahayi eh to fahimta karatu ita ma tana da kyau a koya ma dalibi ya ake fahimta karatu to in ya fahimta to wannan zai ba shi dama ya iya annaqal shine ilimi wa naqlihi min kutubil udabai daga littattafan magabata ba a zo a yi ta fadan ra'ayi ko molanka ko tatsuniya da sauransu wannan ba ilimi ba ne kuma ma at-tawfiq yawa in ka faɗi hukunci ka faɗi ina ka ɗauko shi ka bada littafi ka bada mai littafi shi ake kira tawsiki karɗe ka zo kana ta sardin maganganu kaza 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 kamar yadda ake wa'azin turmi haka wannan ba ilimi ba ne sannan ana ɗaya ba mutane caji ne amma ba karatu ba ne yawa to kai ka ɗauki tsari duk abin da za ka faɗa to sai ka ce daga littafi kaza na malam wani shi ne karatu a karama kalla Allah ya rufa mana asiri to sai mu duba alwasiya ko